Labarun wasannin mu na ranar yau zai soma da kasar Saleo ko kuma Sierra Leone, inda ake cikin wani mamaki da duniya ba taba ganin irin sa ba a wasannin kwallon kafa, bayan da club din Golf FC da yawa kokima Lebanon Chiefs inda daya da daya, yayin da Kahula Rangers ya kapcike Lumbembu United da Chiefs inda biyar da banza a rukuni na biyu na wasannin kwallon kafa na kasar ta Saleoko Sierra Leone. Tuni da hukumar kwallon kafa ta kasar Saleoko Sierra Leone ta ce ta shiga bincike mai zurfi na kwakwaf akan waɗannan wasannin, kasancewa a karawar kungiyoyin akwai inda dan wasa guda ya ci kwallaye 31, yayin da akwai inda alkalin wasa yayi murabus a lokacin rabin hutun wasa da makurar yan wasa da aka yi babu gaira babu dalili ta hanyar basu jan kwali. Hukumar kwallon kafa ta kasar Saleoko Sierra Leone ta hiddo sanarwa a ranar Litinin da ta gabata ta cewa waɗannan kungiyoyin da ke neman hawa rukuni na farko na wasannin kwallon kafa na kasar ta Saleo sun shefa ta cikin shakkun ko akwai coge a lokutan waɗannan wasannin, kuma za ta aiwatar da bincike mai zurfi a kai. A ci gaba da wasannin kwallon kafa na kofin mata na nahiyar Turai kuwa da ke wakana yanzu haka a kasar Birtaniya ko Ingila, a jiya Litinin Three Lions na mata na kasar Birtaniya ko Ingila sun wa takwarorinsu na Norway ko kuma Norway cin kaca da ci 8 da nema. Abin ya zo wa ma'abuta sha'awar wasannin kwallon kafa na duniya na mata mamaki, saboda daga cikin yan wasan na Norway ko kuma Norway akwai Ada Egerberg, shahararren yar wasar kwallon kafa nan ta kasar ta zama mace ta farko a tarihin kwallon kafa ta duniya ta taba lashe Ballon d'Or na France Football a shekara 2018 na mata da ke bugawa club din Olympique de Lyon na kasar Faransa. A jiya Ireland ko kuma Ireland du Nord, Ireland ta arewa ta shakashi banza da biyu a hannun Autriche, yayin da a shekaran jiya kasar Faransa ta kakkabike Italia da ci 5-1. A yau an kara tsakanin Finland da kasar Denmark, yayin da aka kece reni tsakanin Spain ko Spain da kasar Alman ko Jamus. A gasar tseren keke mafi farin jini a duniya na Tour de France a yau ana rana ta 11, bayan hutun da yan wasan suka yi a ranar jiya da ma binciken cutar coronavirus da masu shirye wannan wasar suka yi wa ko wace tawaga da ke cikin wannan gasar ta bana, inda ba a samu ko mutum guda ba da ke dauke da wannan cutar ta mashako. Har yanzu dai Tadej Pogacar dan kasar Slovenia ne ke kan gaba, yayin da Geraint Thomas dan kasar Wales ko kuma Pays de Galles ke na biyu, sai David Godu dan kasar Faransa a matsayi na uku. A yau dai tseren na bana na kwanaki na 11, inda yan tseren suka tashi daga Haute Savoie zuwa Les Alpes da kimanin karfe 1:40 agogon Niger Nigeria. A ranar 14 ne ga watan Yuli za a kammala wannan gasar ta tseren keke ta kasar Faransa na Tour de France da ke karansa na 109 a wannan shekara ta 2022 a fadar gwamnatin kasar da ake kira Champs-Élysées. Haruna Mamman Bago na birnin Kwadni, sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwadni a jamhuriyar Niger.